Gwamnatin jihar Oyo za ta kafa wani kwamiti da zai binciko abin da ya yi sanadiyar kashe wani sufetin 'yan sanda Kana da dama suka samu raunuka a lokacin da matasa sun kai gumurzu. A ƙarshen ziyarar ƙananan hukumomin da gwamna Abiola Ajimobi ya yi a makonni biyu da sun ka gabata. Bayan kwanaki biyu ne wasu matasa da ke ɗauke da makamai sun ka farma unguwar Bamfato da kewaye sun ka farfasa shaguna tare da gidaje da ababen hawa kurmus. Da yake magana a wajen da zaune gari Banzar suka ci karen su babu babbaka, gwamna Abiola Ajimobi cewa ya yi.
Commission of Inquiry are going to unravel all those behind this dastardly act. Whoever is involved will be dealt with according to the...
Gwamna Abiola Ajimobi ya ce kafa kwamitin bincike zai zakulo waɗanda na aikata wannan ɗayan aiki kuma masu hannu a ciki za su yabawa a yazaki. Kamar yadda doka ta tanada, Ajimobi ya buƙaci matasa su nemi ayyukan yi ba bangar siyasa ba.
To appeal to our people not to allow
Gwamnan na jihar Oyo ya yi kira ga jama'ar jihar da kada su bari zaune gari banza da suka kora a jihar su sake bayyana. Abiola Ajimobi ya yi alƙawarin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa, wani da abin ya shafa ya koka a game da rashin da sun kai. Ya ce matasa 'yan bangar siyasa duk sun lalata gidaje kuma sun yi amfani da wannan dama sun ka sace duk abin da sun ka gani. A halin yanzu dai an girke mota mai surke a yankin na Bamfato don tabbatar da doka da oda. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ìdùmarè lọ́dá ẹ̀sìn fún gbogbo wa, pẹ̀lú àdúrà látẹnu ọmọ ara.